sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Farkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Sulaimaniya da ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Kake farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hanki yau Alhamis 17 ga watan Fabrairu. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya wasu 'yan bindiga da ba a kai ga gane su waye ba sun yi awon gaba da wasu yara biyar a karamar hukumar Obio Akpo da ke jihar Rivers. Muna kuma ɗauke da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muminu Barma ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka da kungiyar tsaro ta NATO na zargin Rasha da ƙara yawan dakarunta tare da yi wa ƙasar Ukraine ƙawanya, duk da ikirarin da hukumomin Moscow ke yi cewa suna janye dakarunsu daga yankin. Yayin wani taro da mambobin kungiyar tsaron ta NATO su 30 suka yi a birnin Brussels, shugaban NATO Jens Stoltenberg ya ce sun samu sakonni daga Moscow da ke cewa ashirin suke su ci gaba da bin hanyoyin diplomasiya. Amma kuma har yanzu babu wata alama a ƙasa da ke nuna cewa Rasha na janye dakarun nata.
This gives grounds for cautious optimism. However, we have
Stoltenberg kenan yake cewa wannan sako ya bamu kwarin gwiwa, amma za mu kasance masu zama cikin yanayi na takatsantsan saboda ba mu ga wata alama da ke nuna janyewar dakarun daga yankin ba. A cewar kungiyar ta NATO, maimakon haka rashin ƙara tarin dakarunta take yi a yankin. Shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar Estonia Mick Maron ya yi ikirarin cewa Rasha za ta kaddamar da harin akan Ukraine ta hanyar amfani da makamai masu linzami tare da mamaye wasu muhimman yankunan kasar. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa Rasha na janye dakarunta kusan 150 da ta jibge a arewaci, gabashi da kudancin iyakokin kasarta da Ukraine ba. Sai dai kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce shugaba Putin ya fi son abi tafarkin diplomasiya wajen warware wannan rikici. Yana mai cewa himmatuwa da Biden ya nuna wajen bin wannan tafarki alama ce da ke nuna cewa za a cimma matsaya ta bai daya. Wata babbar jami'ar kula da sha'anin lafiya a matakin tarayya a nan Amurka ta ce ana samun saukin annobar cutar COVID-19 yayin da birane, wuraren kasuwanci da na wasanni suka fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka a sassan Amurkar. Yayin wani taron manema labarai a fadar White House a ranar Laraba, Dr. Rachel Walensky ta ce nan da wasu makonni masu zuwa gwamnati za ta duba yiwuwar sauya matakan saka takunkumin. Jami'ar ta yi nuni da yadda aka samu raguwar masu kamuwa da cutar da yawan kwanciya a asibiti da waɗanda suke mutuwa a matsayin alamomi da ke nuna cewa ana samun sa'ida. Ta kuma ƙara da cewa jama'a sun zaku su ga cewa an sassauta matakan daƙile cutar kamar na saka takunkumi. Yayin da ake ganin janyewar nau'in cutar Omicron, Amurkawa sun zaku su koma harkokinsu na yau da kullum. A daidai lokacin da ofisoshin gwamnati da wuraren kasuwanci suka fara sassauta matakan yaƙi da cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu ayyukan ceto da jami'ai a birnin Petropolis mai yawan tsaunuka da ke ƙasar Brazil sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar zaftarewar ƙasa da ruwan sama ya haddasa ya kai 78. Magajin garin Ruben Bomtempo ya faɗa wa manema labarai cewa ana fargabar adadin zai ƙaru yayin da masu ayyukan ceton da ma'aikatan sa-kai ke ci gaba da bincike a cikin baraguzai. Sai dai hukumomin sun ce an samu mutum 21 da ransu yayin wannan aiki. Birnin Petropolis mai tazarar kilomita 68 daga arewacin Rio de Janeiro, babban birnin ƙasar ta Brazil, ya sha fama da saukar ruwan sama ba ƙaƙƙautawa a ranar Talata, lamarin da ya maida titunan birnin koguna. Ruwan saman har ila yau ya rusa gidaje a unguwanni da ke kan tsaunuka ya kuma yi awon gaba da motoci. Hukumomi sun ce akalla gidaje 80 ne suka rushe sanadiyar ruwan saman.
To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, wasu 'yan bindiga da ba kai ga gane su waye ba sun yi awon gaba da wasu yara biyar a karamar hukumar Obio Akpo da ke jihar Rivers. Amma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta tashi tsaye don ganin ta ceto yaran. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Lamid Abubakar Sokoto.
Wasu 'yan bindiga dauke da makamai a jihar Rivers sun yi awon gaba da wasu ɗalibai yara 'yan makaranta akalla su biyar a karamar hukumar Obio Akpo da ke jihar Rivers. yan bindiga dai da kawo yanzu ba a kai ga gane su ba na ci gaba da garkuwa da yara biyar a cikin surkuwayen dajin yankin na Niger Delta Musa Tony Benson daya ne daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da ƴaƴan su yana cewa ne muna cikin kaduwa matuƙa sosai kan wannan al'amari da ya afku kuma dana yana cikin mutane biyar da aka yi garkuwa da su kuma wani abin mamaki shine ba a makaranta aka dauke su ba an dauke su ne mafi yawancin su a gidajen su lokuta daban-daban musamman inda suke kwana to mu uwaye muna cikin halin kakani kai kuma muna kira ga hukumomi da su tashi tsaye haikan don ganin an ceto yaran mu kuma kawo yanzu ba mu san halin da suke ciki ba rundunar yan sandan jihar Rivers ta tabbatar da faruwar lamarin DSP Gris Koko ita ce mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Rivers ta ce
the police is investigating it and our arrest for investigating independent development to get back to you
musa ga yara da aka yi garkuwa da su yan makaranta wannan lamarin ya faru sannan kuma ina so in tabbatar maka da cewa a tsaye muke na ganin an ceto su kawo yanzu ba mu kai ga kama kowa ba musamman waɗanda za suka aikata wannan danyen aiki amma dai muna gudanar da sintirin haɗin gwiwa masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga na batun tsaro a ƙasar ta Najeriya Professor Bello Bada malami ne a Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum
watan ba ƙarshen hukumomin Najeriya yafi ba ko oho ne hukumomin Najeriya sun kai duk wani wanda an ka ba amana inda an ka bashi amana abin da yake kokari shine ya zashi shi ta da kazamar dukiya daga sata yara sai kisan yara sai kisan manya sannan ko baka isan nan da can kaje ba a anshe ma dukiyarka sannan kuma a kashe ka sannan kuma ba a komi babu da za a ce ma ga wanda ya aikata an kama shi a hukuntar da shi duk kasa inda ba a yin hukunci to wannan shi ya karshen ta to daga nan kuma ito nan kasa ta tashi da aiki tattalin arzikin ta bashi aiki sannan kuma mutane daga waje ba su zakuwa su zuba jarin su sannan waɗanda adda jari a ce kokarin su ja jarin su to da ayi haka da shi aiki ya samu da shi aiki kun ya samu sai buge-buge da kashe-kashe
Labido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to madalla an gaishe ka Labido Abubakar Sokoto ga Mahmud Lalo da labaran duniya kashi na biyu.
Ministocin kungiyar kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki na duniya za su fara wani taron kwanaki biyu a Jakarta babban birnin Indonesia yau Alhamis. Yayin da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke fama da tarin basukan da ake bin su. Annobar coronavirus ta sa kasashe masu tasowa da dama sun tara dimbin basuka. Waɗanda masu rajin ganin an yi wa ƙasashen sassauci ke cewa basukan na hana su samar da ababen more rayuwa ga al'ummominsu. Yayin wata hira da ta yi da muryar Amurka, sakatariyar kula da sha'anin kasuwancin ƙasashen duniya a Majalisar Ɗinkin Duniya Rebecca Greenspan ta ce tun asali tarin basukan da ake bin ƙasashe masu raunin tattalin arziki sun yi masa katutu, amma annobar corona ta ƙara ta'azzara lamarin. Ƙasashe masu tasowa da dama sun ciyo bashi yayin wannan annoba ta corona. Yanzu kuma suna fuskantar kalubalen biyan basukan waɗanda kiyasi ya nuna ya kai jimillar dalar Amurka biliyan 35 a wannan shekara ta 2022 abinda ke nuni da cewa an samu ƙarin kashi 45 daga basukan da ake bin ƙasashen a bara waɗanda mafi aksarinsu cire ce ta bayar. Wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar a ranar Laraba ya ce wasu mayaƙa da ake alakantawa da ƙungiyar TPLF na Tigray sun kashe fararen hula 'yan Ethiopia da dama a arewacin yankin Amhara. Rahoton ya ce mayakan na Tigray sun kuma wawure dukiyoyin jama'a tare da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe, ciki har da waɗanda shekarunsu ba su wuce 14 ba. Amnesty ta ce dakarun na Tigray sun tafka wannan ta'asa ne a yankunan da ake kira Chenne da Kobo a watan Agusta da Satumbar bara, bayan da suka karɓe ikon yankunan. Ƙungiyar Amnesty ta ce ta samu waɗannan bayanai daga waɗanda suka tsira daga waɗannan hare-harene. Cikin wata sanarwa da ta fitar mataimakiyar darakta a ƙungiyar ta Amnesty a gabashin yankin Afirka Sarah Jackson ta ce suna samun ƙarin hujjoji da ke nuna cewa mayakan na Tigray suna aikata laifukan yaƙi da suka hada da cin zarafin bil'adama a yankunan da suka fada hannunsu. muryar Amurka ta yi yunkurin jin ta bakin mayakan na TPLF don jin martanin su amma abin ya ci tura.
Da Mahmud Lalo da karanto muna labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauraro kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar.
Kaga cikin Lagos kuma ga batun ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran dusun kafa dubu babban kantikin suwe dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolan da ne jirgin zaman rubujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kaliya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a kauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hawo mutukar in ba kan lafiya ye ka kasha o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa an kai watan in kun tuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambasada America akwai ambasada Arashi akwai ambasada Italiya a ambasada Mexico akwai ambasada Holland akwai ambasada German ga ambasada a aikin talakawa sun kata idan su kunna zumunci mu da su talakawa shi in kun tuna gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kula guri in hanyar masu lalace a kira wannan kauye ya zo a kira wannan kauye ya zo ai aikin gayyaran da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba
sai ku daɗe gyara zama ku saurari shirin nakasa ba kasawa ba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sule Mumuni Barma
Har yanzu muna jihar Nejan tarayyar Najeriya inda kungiyoyin nakasassu ke bayyana yanayin rayuwar da suke ciki sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga gwamnatin jihar duk wanda cewa da dama daga cikin su sun yi ilimin zamani ba idan waɗanda suka koyi sana'o'in hannu shugaban kungiyar guragun mina Adamu Garba Igwe ya koka akan rashin samun tallafin annobar corona wanda kuma ke da nasaba da rashin ma'aikatar kula da masu bukata ta musamman a wannan jaha
koke-koken mu tun lokacin talba ya sa hannu a bill din mu disabled bill so har yanzu yana state assembly da muke kokari a rattafa mata vote din nan da shi ne muka fiso shiru har yanzu ba wani labari ba kacan
yanzu batun wannan hana bara da ita gwamnati ta yi ya shafi ku bangaren gura
da sosai ko ya shafi jama'an mu tunda a ce mutun ne misali na kashashe gurgu yana rarrafe gashi ya tsufa bai da sana'a bai da kaza ba aikin gwamnati yake ba aka ce an hana idan aka ce an hana misali ne sai a ce ai to ga dan wannan ga wuri ka dan yi shago kai kaza ka zauna wuri daya kaga shine maganan hana barace barace ko covid 19 items food items aka rabuwa ba a bamu ba covid 19 found relief
tallafin corona
babu wanda niji aka ba har yanzu tallafi daga abinci ne kudade duk masu lafiya ake ba masu lafiya ake ta ƙara mu ƙarfi ake ta mun ta koki an kulle gida an kulle mu lokacin corona babu wani abu da ya shigo
amma sun ce akwai wuri da aka tana don muku can gidan da ake kai muku kayayyakin abinci ba gaskiya bane
eh kana maganan gidan guragu da ke nan F layout to a gaskiya ni a matsayina na sarkin guragu na sani ma ka tashi daga nan ka je gidan ka tambaya akwai su duk suna nan guragun mu masarautar mu magajin gari na ciki waziri na ciki galadima duk suna wurin nan kowa yana ci da kanshi ne shi da iyalansa
wato ba su kawo abinci
ba wani abinci da ake kawowa abincin da ake bayarwa wanda ni na sani shine da sallah dan kawo buhun shinkafa daya ko biyu daga women affairs in aka kawo mutane kusan 200 ko 300 da wani abu zaka ga abun ba zai kai ba sai dai a dauko gungunin madara ana yin rabi
ko kwano bai kai
ba kai wa kwano tunda jama'a suna nan da yawa duk haka kuma wannan gidan da gani tun zamanin Godabe Godabe ne ya gina ma guragu shi ake ciki ko yanzu irin al'amura na gyare-gyare in banda Zainab Kure lokacin tana matan Kure suna gwamnati ta je aka dan canza kwano aka dan shafa penti so duka abun da ke ciki kenan gaskiya kowa ce da kanshi yake a gidan to sai ka dauki misali a ce yau gurgu ne wanda bai yi karatun boko ba kuma ga shekaru ya fara jamishi kuma din Najeriya ne misali kuma din jihar Neja to ta ina zai fara ga nakasa ga tsufa sannan kuma bai da shi so kuma a ce kai bara tsakani da Allah ba wai ba ma goyon bayan gwamnati bane na hana barace barace bara ai abu ne da ke kawo kaskanci da talauci da wulakanci waɗanda suke so su je makaranta a duba su a ɗauki nauyin su su yi makaranta kyauta na kasassu kenan ba wai daga primary zuwa secondary ba dan ka ba mutum ilimi zuwa daga primary zuwa secondary an yi kokari amma ya kamata a kai a ci gaba har zuwa jami'a ka ɗauki na kasashe a ce yayi digiri tsakaninka da Allah Mustafa zai je bakin mobile tara kwano saboda me
saboda yana da ilimi
saboda ilimi so kaga ilimin nan ma da suke rainawa ko da ma ba su bada aikin yin ba in aka tsaya akan ilimin aka tafi akan ilimi ana ba mutane akwai lokacin muna siyoyi ina NC wani malamin mu ya shigo ce what is learning ce whosoever asks you ce learning is change in behavior once you are a learner your behavior must change yace shi ilimi shine canji a rayuwa matukan kana da ilimi za a samu canji na alheri mai kyau a rayuwanka in kuma waɗanda suka yi ilimi suna nan suna yawo da takarda ba aikin yi to wannan abin sai ya bamu mamaki saboda mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce duk abin da za a yi program a bana kasassu kashi 5 a 100 duk in daukan aiki ne in ma menene to hakan abu ya zo ya zama shiririta shi yasa muke ƙara kira da babban murya.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so, inda zamu ji martanin gwamnatin jihar Neja dangane da kwace-kwacen kungiyoyin nakasassun jihar. A madadin wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari da shugaban kungiyar guragun mina Adamu Garba Igwe, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya.
Madalla an gaishe ka Sule Mumuni Barma, to yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana.
Tan zamu so mu sharhi jaridin na yau, kuma babban labarin tashiri hadarin harbi na Lamashi. An dakatar da ƴan sanda guda shida waɗanda aka sallame su a dalilin mutuwar mutum ɗaya, inda mutane hudu kuma suka samu raunuka. Jaridar ta ce ma'aikatar ƴan sanda ta dakatar da ƴan sanda guda shida waɗanda ke da hannu a harbe-harben da aka yi a Lamashi cikin Tamale a jihar Arewaci a ranar Lahadi, wanda ya sanadin mutuwar mutum ɗaya, mutum hudu suka samu raunuka. Jami'an ƴan sandan da suka haɗa da mace sun haɗa da Corporal Samson Kwekudafo, Corporal Prosper Momesimo, Constable Harrison Chundansu, Constable Matthew Sa, Constable Nuhu Montari da Constable Doris Wabunsu. Wannan na kunshi ne a wata zantawar da aka gabatar wadda babban director general, ko kuma dai babban director na harkokin ƴan sanda, Deputy Commissioner of Police, wato Kwesi Ofori, ya sa hannu, kuma aka mika wa jaridar Ghanaian Times kopi. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito wannan labarin na rikicin na Nima da Mamobi, an baiwa wadda ake zarge da sauran na makarraban sabelin Ghana City 320. Jaridar ta ce wata karamar kotu a nan Accra ta baiwa ɗayan waɗanda ake zato a ɓangarori biyu masu faɗa da junansu da suka tada fitina a ainihin Nima da Mamobi nan Accra a cikin watan Janairu, Beli a nan birnin Accra. Ibrahim Hussaini, wadda ke da laƙabi Kumoji, shi ne shugaban ɓangaren Kumoji, wadda aka baiwa Beli tare da wasu su uku, Faruk Dauda mai laƙabi Umuni da Aziz Suleiman da Zakar Muhammad mai laƙabi Mila, waɗanda duk aka ce suna da nasaba da wannan rikici. Ko amince da harajin ilimi ko kuma a shafe karatun sakandare kyauta, Ochire Bafi ya faɗi haka, kuma jaridar da Herald ta ruwaito shi wannan labarin. Mamban majalisar dokoki wa New Jordan South Michael Ochire Bafi ya yi kira ga ɗiyan Ghana su amince da biyan harajin nan na ilimi, ko kuma gwamnatin NPP ta shafe tsarin ba da ilimin sakandare kyauta. Game da abin da ya ce ne, gazawar majalisar dokoki wurin gabatar da sabon harajin zai matsanta wa gwamnatin Akufo Addo ta tafi asusun ta'ammali da kuɗaɗen duniya, wato IMF, wadda zai matsanta kawo shafe tsarin bayar da ilimi na sakandare kyauta. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaishe ka Radwan Abbas, yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka, sunana Muhammad Awas Dukawa daga Zaria. Dan Allah ku ban dama mun bayyana wannan ra'ayi na ko shawara ga gwamnatin Najeriya akan ɗan bindiga da suke yakin arewa. Da ina son ganin cikin wannan abubuwa da ita masira, wannan kaman ana yakin arewa ne fa. Masu niyyar su yaƙi arewa da ba su samu dama ba, to yanzu sun samu dama suna yakin arewa. Tambaya da nake son gwamnati, shin gwamnati ba ta yi sarakuna ba? Su kuma sarakuna ba su yadda da mafarauta da ƴan banga ba? Shin gwamnati ba za ta ja da ake wannan batunar a ɗaya bindigogin da su ɗin ƴan ta'adda suke zuwa shi a ba ƴan banga da mafarauta a sa sojoji da ƴan sanda su jagorancin wa'annan yara namu su je su yaƙi wannan mutane? Domin abin da wa'annan mafarauta da ƴan banga za su yi da ya jami'in tsanin da ake sawa da su,
to me had a good collaboration in so this is the end and that so I'm thinking I'm not bad on the to cover about me to go to and the end of operation I hand over the community so what about the end of that kuma su masarauta masarauta ko kuma su masarauta ne ai sun san duka wani yana kirki da za a kuma makami a bashi sun san duka wani ɗan ga kuma a ce an ba su makamin dinin da nan su tauna hannun su a ba su makamin da za a tafi yaƙi su zo su ɗauki duk irin makamin da zaɓen da suke so su zama aljihu a tafi yaƙi in an dawo a zo a ba su wata kayanta shi ne ka ɗaya ne da za a magana tauna tsaro amma wannan gwamnati ta ɗuba kuɗin take ta haraji ta ci kanta mutane ake gani kuɗi a tsaro kuɗin gwamnati za ta dinga haka su kara duhu ba za a gano wannan matsalar ba na farko dai a yi su soci da haraji da tsadayen da tsadayen rayuwa da talakawa ya zama to an samu sautin rayuwa kuma ne a sauko da shi ba wani da karfa shi ba a sauko da farashin mai
assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gamba barau fatakun daga tsohuwar kasuwa garin fatakun alhamdulillah alhamdulillah a yau na so na yi godiya da yabo da jinjina a mai girma gwamnan mu alhaji mai malabu ne a bai ta fara ciyar da yan makaranta yara da aka fara yi da kaza wannan abin alfahari ne yanzu kowane ɗalibi a makaranta ana ba shi kaza lokacin cin abinci to wannan abu ne na a yaba masa kuma ya yi ƙoƙari da fatan sauran gwamnatoci za su koyi da irin wannan abu da mai girma gwamna mai mala ya yi don ɗalibai su ma su amfana su ji daɗin wannan abu da ake yi a gwamnatin nan da fatan Allah ya ƙara ba mu azikan shugabanni Allah ba mu shugabanni masu kishin mu masu kaunar mu don Allah da kan nabi mai tsoron Allah mu gyara halayen mu irin abubuwan da yake faruwa yanzu a kasar mu abin akwai tashin hankali akwai ban tsoro kowa ya kome ke kowa ya koma ga Allah mai ta iskan bisani mai ta addu'o'i Allah ya ce mana amma wallahi sallahi rashin kyawawan halaye da al'umma suke abin babu kyau ba zumunci tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa uwa ɗaya uwa ɗaya babu taimako babu kyautatawa tsakanin makwabci da makwabci da yaro da mai gidansa ba kaman kyautatawa na amana to wannan abin ta ba zai mana kyau ba kowa su yi su sai ya yi kuɗi kwanci kowane hali ke ba za mu ga daidai ba da fatan Allah ya tausaya mana Allah ba mu halaltar mu duk abin da za mu samu na haramun Allah kada ya ba mu shi Allah Allah ba mu na halaltar mu Allah ba mu ikon kiyaye dokokin da Allah ya tsara mana na gode gidan rediyo muryar amurka suna na gamba da rakwatakun daga tsohuwar kasuwa garin kasar.
To ga Mahmud Lalo da labarai a takaice.
Amurka da kungiyar tsaro ta NATO na zargin Rasha da ƙara yawan dakarunta tare da yi wa ƙasar Ukraine ƙawanya duk da ikirarin da hukumomin Moscow ke yi cewa suna janye dakarunsu daga yankin. Yayin wani taro da mambobin kungiyar tsaron ta NATO su 30 suka yi a birnin Brussels. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya ce sun samu sakonni daga Moscow da ke cewa ashirin suke su ci gaba da bin hanyoyin diplomasiya. Amma kuma har yanzu babu wata alama a ƙasa da ke nuna cewa Rasha na janye dakarun nata. Wata babbar jami'ar kula da sha'anin lafiya a matakin tarayya a nan Amurka ta ce ana samun sauƙin annobar cutar COVID-19 yayin da birane, wuraren kasuwanci da na wasanni suka fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka a sassan Amurkar. Yayin wani taron manema labarai a fadar White House a ranar Laraba, Dr. Rachel Walensky ta ce nan da wasu makonni masu zuwa gwamnati za ta duba yiwuwar sauya matakan saka takunkumin. Jami'ar ta yi nuni da yadda aka samu raguwar masu kamuwa da cutar da yawan kwanciya a asibiti da waɗanda suke mutuwa a matsayin alamomi da ke nuna cewa ana samun sa'ida. Masu ayyukan ceto da jami'ai a birnin Petropolis mai yawan tsaunuka da ke ƙasar Brazil sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar zaftarewar ƙasa da ruwan sama mai haddasa ya kai 78. Magajin garin Ruben Bomtempo ya faɗa wa manema labarai cewa ana fargabar adadin zai ƙaru yayin da masu ayyukan ceton da ma'aikatan sa-kai ke ci gaba da bincike a cikin baraguzai. Sai dai hukumomin sun ce an samu mutum 21 da ransu yayin wannan aiki. Birnin Petropolis mai tazarar kilomita 68 daga arewacin Rio de Janeiro babban birnin ƙasar ta Brazil ya sha fama da saukar ruwan sama ba ƙaƙƙautawa a ranar Talata, lamarin da ya maida titunan birnin koguna. Ruwan saman har ila yau ya rusa gidaje a unguwanni da ke kan tsaunuka ya kuma yi awon gaba da motoci. Hukumomi sun ce akalla gidaje 80 ne suka rushe sanadiyar ruwan saman.
To masu sauraro, adan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canja la'asar. Idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tsaya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu ne yace taku Binta Suleiman Yaro da na shirya ni kuma gabatar nake muku fatan alheri huta lafiya assalamu